sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Majalisar Tawon Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da Brett Kavanaugh a matsayin alkali a Kotun Kolin Amurka bayan an shafe makonni ana tatafka takaddama kan zarge-zargen da aka masa na yunkurin yin fadi da halayyarsa da kuma zafin rai. An amince da nadin alkali Kavanaugh a babban zauren Majalisar Dattawan Amurka da ƙuri'u 50 akasin 48. Senator Steve Dance, mai wakiltar Montana, bai samu daman zuwa ba saboda yana wurin bikin daurin auren diyarsa. Wannan ya sa Sanata Lisa Muskonski, mai wakiltar Alaska, wadda a da ta yi yunkurin kada ƙuri'ar amincewa ba, ta canza ƙuri'ar ta daga ta rashin amincewa zuwa abinda ake kira ƙuri'ar kasancewa, wanda wannan wani tsari ne mai hada ƙuri'un sanatan da yayi niyyar kada ƙuri'a amma bai samu daman zuwa ba, da ƙuri'ar sanatan da ke zauren amma bai amince ba, su kasance ƙuri'a guda ta amincewa muddin sanatocin biyu sun yadda. Yayin da sanatocin ke kada ƙuri'unsu, masu zanga-zanga da suka yi cunkus a farfajiyoyin ginin majalisar na ta ihu suna cewa ba mu yadda ba kuma kun yi abin kunya. Bayan kada ƙuri'ar amincewar, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa ta kafar Twitter cewa ya yaba tare kuma da taya majalisar dattawan murnar amincewa da alkali Brett Kavanaugh, wanda ya kira shahararre. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Japan jiya Asabar, inda ya gana da Prime Minister Shinzo Abe da kuma ministan harkokin waje Taro Kono. Da ya tashi zuwa Asiya ranar Juma'a, Pompeo ya ce yana fatan za a samu zaɓi na wurare da kuma lokuta game da ganawa ta gaba da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Wannan ziyarar Asiya da Pompeo ke yi za ta hada da yada zango a Koriya ta Arewa, wanda hakan zai zama ziyararsa ta hudu a wannan warerriyar kasar. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala miliyan 50.5 daga al'ummar duniya saboda ta samar da tallafi ga 'yan Indonesia 191,000 waɗanda girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da aka yi a yankin na tsakiyar Sulawesi a makon jiya suka rutsa da su. Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana wannan shirin ne ranar Juma'a, wanda ta ce ta tsara shi ne da haɗin gwiwar hukumomin gwamnatin Indonesia. Ta ce shirin na nuni da irin gudunmawar da ake bukata daga al'ummar duniya a tsawon watanni hudu. Adadin waɗanda suka mutu a wannan girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami ya haura sama da 1,600, banda mutane 2,500 da suka ji raunuka da kuma 113 da suka ɓace, sannan kuma sai 70,000 da suka rasa muhallansu. Girgizar koko war gidar shugaban Amurka Melania Trump ta isa birnin Al-Qahira na kasar Masar jiya Asabar, inda shugaba Abdel Fattah El-Sisi da matarsa Intasar suka marabce ta da liyafa. Bayan ziyarar fadar shugaban ƙasa da kuma ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Al-Qahira, Melania Trump za ta ziyarci gine-ginen dalar sarakunan Masar na zamanin da kuma babban umudin Giza. Masar ce ta ƙarshe cikin ƙasashen Afirka hudu da Melania ke ziyarta. Kwararru a fannin tsaro na cewa yadda jami'an leken asirin rundunar sojin Rasha fiye da 300 suka yi har aka gano su a watan wato a wannan satin shine ragon azanci mafi girma da aka taba yi a fannin leken asirin Rasha tun bayan yakin cacar baka. Bayanai na nuna cewa batar basirar da yan leken asirin Rasha suka yi a kokarin su na kauce ma biyan tarar saba ma dokokin tukin ganganci da kuma tuki bayan an shawo shi yasa asirin su ya tonu tun bayan da hukumomin kasashen Netherlands da Burtaniya suka bayyana sunayen jami'an leken asiri na sojojin Rasha hudu waɗanda ake zargi da yunkurin yin kutse a kwamfutoci ne wata kungiyar jarida ta bankaɗo sauran
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi. Wanda ni Hafiz Ado Babala zan gabatar yau shirin zai duba zabubbukan fidda ƴan takarar gwamna ne da aka gudanar a cikin fadin tarayyar Najeriya yayin da wasu jihohi suka gudanar da zaben lami lafiya wasu ko hakan ya haifar da darewar jam'iyyun gida biyu tsakanin su da uban gidan siyasar su yayin da wasu kuma suka raba gari da gwamnati wasu har yanzu tana ƙasa tana dabo bari dai mu fara takon daga jihar Borno da Yobe tare da Haruna Dauda biyu
Malam Ahmed Albanzur kenan jami'in da war jami'ar APC na kasa ta Turo da gudanar zaben takarar masu neman kujeran gwamna a jihar Borno ke bayyana Professor Umar Zulum a matsayin wanda ya lashe zaben tunda farko dai sai da mutane guda 10 suka janye daga takarar cikin mutane 21 dake takarar wannan kujera guda haka zalika a jihar Yobe wato makwabciyar jihar Borno nan ma an gudanar da zaben fidda gwanin inda Alhaji Mai Malabuni ya samu rinjaye da kuri'u 2797 yayin da Alhaji Yakubu Sidi Karasuwa ke biye da shi da kuri'u 23 Alhaji Aja Kulo kuma na da kuri'u 4 ita ma jam'iyyar PDP a jihar Borno ta gudanar da zaben nata ne cikin rabuwan kawuna yayin da bangare guda karkashin jagorancin zanna ga dama suka gudanar da nasu zaben shi ma Alhaji Usman Badeli ya gudanar da nasa zaben fidda gwanin a sakatariyar jam'iyyar PDP wanda ya samu halartar ƴan takarar guda biyu kuma barista Muhammad Wakil
yana nan tan gida dan gidan sa ko wani ya gare sa shine nashi wato gangan kasan na abin da yake tafiya abin da yake kashe kasan nan kaina son kai wani kawai da ya ga shi wane shine mutumin sa ba zai tsaya ya bi kainan abubuwa ba sai je
zaben da gudanar ta bangaren Alhaji Zanna Gadama dai ya samu wakilcin uwar jam'iyyar PDP wanda barista Gibon Akata ya jagoranci wannan zabe har ma ya bayyana sakamakon kamar haka
Muhammad Alkali Imam he scored 2785 votes Muhammad Wakil scored 20 votes and Kiari Ababukar scored 52 votes
Alhaji Kiari Ababukar din ya kira taron manema labarai wanda ya nisanta kansa da zaben jam'iyyar PDP baki daya da yace bai da kowanne daga ciki ba kuma bangaren Alhaji Usman Badeli su gudanar da nasu zaben wanda suka bayyana tsohon minister samar da wutar lantarki wato barista Muhammad Wakil a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'u mafi rinjaye
mun gode Haruna Dauda biyu daga nan kuma bari mu leka Bauchi da Gombe domin jin yadda ta kaya nan ma don haka Abdul Wahab Muhammad ne yake muna jagora
Professor Ahmed Bakur Muhammad chairman gubernatorial primaries election all progressive congress Bauchi state a lokacin gwamnati 20 wa 212 an samu ƙuri'a 87,312 Dr. Muhammad Ali Fati ya samu ƙuri'a 2,886 Dr. Yakubu Lami ya samu ƙuri'a 3,988 Barista Emi Abubakar ya samu ƙuri'a 75,086 Captain Bala Jibrin ya samu ƙuri'a 2,539 Sannan wanda suka lalace 1,107 Sannan wanda bai amfani da su ba 1,686 Sannan kuma da suka lalace guda 24
Halin da ake ciki zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi ya gudana inda tsohon ministan birnin tarayya Bala Muhammad Kauran Bauchi ya yi nasara. A jihar Gombe kuwa jam'iyyar APC ta zaɓi gwaninta shine Alhaji Inuwa Yahaya ya yi mata takara. A ɗaya gefen kuma ita ma jam'iyyar PDP mai mulki ta zaɓi Sanata Usman Bayero na faɗa a matsayin ɗan takararta a zaɓen kujerar gwamnan jihar a shekara ta 2019.
Yanzu bari mu gangara Kano da Jigawa tare da Mahmud Ibrahim Kori.
Jimlar masu kada ƙuri'a 2,668 ne wakilan kwamitin zaɓe da shirkwatar jam'iyyar PDP ta nada suka tantance domin zaben masu neman tsayawa takara guda hudu. Masu muradin takarar sun hada da Honorable Hussein Namadi wadda ya samu ƙuri'u 154 da Tijani Ibrahim Kiyawa mai ƙuri'u 394. Sai barista Ali Sa'ad Birnin Kudu da ya sami ƙuri'u 30 yayin da Malam Aminu Ibrahim Ringim wanda ya lashe zaben da ƙuri'u 2,028. A jam'iyyar APC kuwa gwamna Badar Abubakar ne galaba a zaben da ƙuri'u 3,123 yayin da abokin karawarsa Pharmacist Ubala Hashim ya sami ƙuri'u 54 bayan da wakilai 3,212 suka jefa ƙuri'a. A Kano kuwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ne ya sami tikitin takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin Inuwar jam'iyyar APC da ƙuri'u 2,700. A ɓangaren PDP kuwa tsagin Sanata Rabi'u Musa Kwankwasa ne suka ce sun zaɓi Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar takarar gwamnan Kano kwana guda bayan shalkwatar jam'iyyar ta PDP ta sanar da ɗage gudanar da zaben a Kano. Sai dai ɓangaren shugabancin jam'iyyar ta PDP bisa jagorancin Sanata Mas'udi El Jibril Doguwa na cewa
ba zaɓe aka yi ba illa karfa-karfa, kuma ma muna so mu tabbatar da mutane cewa delegation da ya kamata su zo su yi zaɓen nan ba su suka zo su kai ba, saboda haka wannan ya sa ba a zaɓe aka yi ba illa wasan kwaikwayo.
Mun gode Mahmud Ibrahim Kori. Yanzu kuma bari mu leƙa Zamfara, Sokoto da Kebbi tare da Murtala Faruku Sanyinna.
Tuni da jam'iyyar ta APC ta kammala zaben fitar da gwani na gwamna a jihar Sokoto, inda mataimakin gwamnan jihar Ahmad Aliyu ya lashe zaben, inda a jihar Kebbi kuma jam'iyyar ta yi matsaya akan gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu a matsayin dan takararta ba hamayya. A bangaren jam'iyyar PDP kuma a jihar Sokoto, jam'iyyar ta tabbatar da tsohon kwamishinan kananan hukumomi Manir Muhammad Dan Iya a zaman dan takararta na gwamna ba tare da wata hamayya ba. Haka lamarin yake a jihar Zamfara, inda jam'iyyar ta PDP ta yi matsaya akan tsohon dan majalisar wakilai Bello Mutawalle, shi ma ba tare da hamayya ba, biyo bayan sulhun da aka yi wanda ya yi sanadiyar janyewar ɗaya dan takarar Sahabi Ya'u. To sai dai a jihar Kebbi kan zaɓe aka yi na fitar da gwani tsakanin 'yan takara hudu na jam'iyyar ta PDP, inda Sanata Isa Galaudu ya yi galaba da rinjayen ƙuri'u a kan abokan takararsa Sanata Umar Tafida da Buhari Bala da kuma Abubakar Malam.
Mun gode Murtala Faruku Sanyinna. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da jihohin Filato da Nasarawa.
Babu wanda muka hana, mu a matsayinmu na iyaye mun sa abin a faifai, mun baje mun ci, duk wanda yake da bukata yazo ya gwada.
Kun gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP a nan jihar Plateau, wane ne yayi nasara
a zaben da muka yi? Wannan zaben da yana zama kamar zaben gida ne, domin duk wanda suka tsaya a takarar neman ticket, neman su zama zakaran a jam'iyyar PDP, ba zaɓe ne wanda kamar yaki ba. So Allah da ya taimake mu, muka yi zaben a cikin lafiya. A tsohon General Husseini ya samu cin nasara.
Jeremiah Husseini kenan.
Jeremiah Husseini.
Honorable Martin Bugadun shi ne ya ce.
To mutane nawa suka shiga wannan takara?
Mutane biyar.
To wani matakai kuka bi har kuka samu wanda ya samu nasara?
Idan muka bi shi ne kuwa sanu-sanu mubi gaskiya mubi abinci inda ya kamata a ci zabe.
Mun gode Zainab Babaji. Yanzu kuma ga Hassan Umaru Tambuwal da ke kudu maso gabashin Najeriya.
A jihar Oyon Kudu maso yammacin Najeriya, jam'iyyar APC ta yi zaɓen fidda gwaninta a cikin nasara duk da yawan 'yan takarar gwamna, inda 'yan takarar suka riƙa janyewa ɗaya bayan ɗaya a filin wasar Lekan Salami da ke Adamasuga Ibadan, suka barwa matashin ɗan siyasa Adegoke Adelabu mai laƙabin Penkelemensi 'yan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC dai da kansu ɗaya bayan ɗaya suka ba da sanarwar janyewa.
Ni nítorí pé a fẹ́ kí ẹgbẹ́ wa kó máa lọ wájú sí, nítorí pé a fẹ́ division nínú ẹgbẹ́ wa, I am stepping down for Adébáyọ̀.
A jam'iyyar PDP ko Mr. Seyi Makinde ne aka tsaida ɗan takarar gwamna, inda ya sami ƙuri'u 2,772 ya kada Sanata Hamzat Ayo Adesanya mai ƙuri'u 21 kacal. Sai dai Sanata Hamzat Ayo Adesanya ya yi ƙorafin cewa an yi mishi ba daidai ba a wajen zaɓen fitar da gwanin. Haka zalika na ji ta bakin wani mazauni birnin Abeokuta a game da yadda zaɓen ya gudana a can.
Ba mu labarin yadda zaɓe gudana na fidda gwani na jam'iyyar APC.
Har yanzu da kan fidda gwani jam'iyyar APC a nan jihar Ogun tana sama da tana dago. Domin har yanzu ba cin ba matsaya ba. Abin da ya faru shi ne yawancin mambobin APC da suka bi yin zaɓe an yanka rarraba musu kuɗi ne dan gandar ne ba biyo ba. Za ka gani an rarraba mutane wasu ɗaya wasu naira 2,000 haka kowa ya koma gidansa ba tare da an yi zaɓe ba.
Yan takara mutane nawa ne suka yi takarar gwamna ko kuma suka shiga takarar fidda gwani a jam'iyyar APC?
Mutum biyar ne, mutum biyar ne.
To yaya ake ciki batun jam'iyyar PDP?
Jam'iyyar PDP kan sun yi zaɓen primary election a ranar Lahadi da ta gabata. Sai dai kamar yadda ka sani a Ogun State, jam'iyyar PDP ta rabu gida biyu. Akwai waɗanda suka yi wa wato cikin layi Ogun daidai biyayya.
Mun gode Hassan Umaru Tambuwal. Bari mu rufe da jihohin Kudu maso Kudu tare da Lamida Abubakar Sokoto.
Zaɓuɓɓukan fitar da gwani na jam'iyyu daban-daban a jihar Rivers ya bar baya da kura. Kura kuwa ita ce ta tashe-tashen hankula da aka yi. Kuma jam'iyyar APC a jihar ta Rivers ta rabu gida biyu tare da bayyana sakamakon zaɓe wanda ya kasance gida biyu na ɓangaren ministan sufurin Najeriya Rotimi Amaechi da kuma yadda suka ce sun lashe zaɓen na fitar da gwani wanda hamshakin ɗan kasuwa nan Musa Tonyakul da ke ɓangaren Amaechi ɗin ya yi nasara. Sa'annan ɗayan ɓangaren sanata Maganus Abe da ke adawa da ɓangaren Amaechi ɗin ya tsayar da ɗan takarar gwamna ya ce shi ma ya lashe zaɓen. Dangane da wannan ruɗani da aka shiga, na ji ta bakin shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Rivers Musa Plako Jikanya ya ce. Ya ce kawo yanzu babu wani tashin hankali, an yi zaɓe lafiya a jihar Rivers. Da Musa Tanyakul shi ne ya lashe zaɓen na fitar da gwani a jihar Muta Rivers. Barista Wagu Bombs shi ne mai magana da yawun sanata Abe ɗin wanda ya ja daga da ɓangaren tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amaechi ya ce. Yana cewa ne a namu ɓangaren gefen ministan Amaechi ba zaɓe aka yi ba, illa kawai naɗi ne kawai. Saboda haka mun tsayar da namu ɗan takarar gwamna sanata Abe kuma mun yi watsi da zaɓen ɓangaren Amaechi. Haka kuma 'yan jam'iyyar ta PDP a jihar Ribar sun gudanar da zaben fitar da gwani a jihar Lamai Lafiya, inda suka tabbatar da zaben gwamnan jihar ta Ribar Farisa Nyansa Wuke. Can ma a jihar Cross Bakri ba an gudanar da zaben fitar da gwani, sai dai kuma rigima bata kare ba, inda aka samu yan takarar gwamna guda biyu a jihar. Kowane bangare yana ikirarin shine dan takara, musamman bangaren ministan yankin Niger Delta Pastor Usani Oguru Usani na jam'iyyar APC, da kuma bangaren Senator John Uwan Inom.
Mun gode Lamida Abubakar Sokoto. To masu sauraro, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin, sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk wakilanmu da suka taimaka shirin ya haɗu, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni Hafiz Ado Babale ke cewa sai wani satin idan Allah ya kai mu.
Madalla, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ni ta aiki da wannan makaman, kuma in zai saida mana bindiga yana saida mana AK-700 dinnan, kuma na saye shi a hannunsu kusan 950. Muna samun kuɗi ga kidnapping dinnan sosai, muna samun wata ran mu samu miliyan 10, miliyan 5, miliyan 7, miliyan 6, miliyan 5 zuwa miliyan 4, miliyan 3.
Yanzu haka dai shatar mutane domin neman kudin fansa na kara kamari a Najeriya, a daidai lokacin da kasar ke fama da matsin tattalin arziki da kuma kadawar iskar siyasa, lamarin da yanzu haka ma ke fa hana jama'a bacci.
Shi ne su biya kaza ko su kama, yanzu ma an kama yara wajen guda 7, in sabon da haka musu da su. Kuma su ko kai yanzu ko kuma ne, yanzu ko mai fansa hannunsu.
Wato in suka zo su sukan kama yara su ce sai an ba su kuɗi?
Sai an ba su kuɗi, sai kuma ba a ba su kaje su kuma.
Sun kama yara, wasu yara kenan sun tafi da su?
Sai sun kama wasu yara, sun zata kuma sun kashe mutane guda 9.
'Yan uwan waɗanda aka sace sau tari sun fi son biyan fansa maimakon sanar da 'yan sanda, sakamakon irin halin da akan shiga na firgici, kamar yadda wannan da aka yi garkuwa da ɗan'uwansa a kwanaki ya tabbatar.
To gaskiya mun shiga wani hali, duk mutumin da aka ce yau kana tare da shi ga shiga halin da yake ciki, kai kana tunanin baka san wani hali yake da shi yake ciki a cikin wancan ba, kaga maybe ko suna dukanci ko suna azabtar da shi, wannan duk ba za ka sani ba, ba a bashi abinci ba kaza ba za ka sani ba. To gaskiya ba za ka ji daɗi, bacci ma ba za ka yi ba, baccin ma ba zai zo ba. Da aka saci wannan mutumi sai da muka je muka biya kuɗi kafin nan aka.
To ba ku sanar da jami'an tsaro ba ne wata kila su kwato shi?
Eh, to mun sanar da su, sun ce suna iya kokarin su ganin cewa za a kwato shi. To kaga garin mu jira mu ce sai an dauki, kaga za a dauki tsawon lokaci. To kaga muka ga kawai ya dace mu biya kuɗin kawai mu.
A da dai aka yi garkuwa ne a wajen da ake harkar tono mai, musamman ma Turawa, kana kuma suna sata danyen mai daga buta tunda suka yi bi ta cikin koramu. To amma a yanzu sai lamarin ya sauya, inda aka mai da batun sana'a. To wai ko me ke jawo haka a yanzu? Malam Muhammad Awal Zaria, wani manazarci ne a Najeriya, ya ko bayyana dalilan sayar salon.
Akwai matsala ta abin da shafi security ta tsaro, ana fama da shi a Najeriya kwarai da gaske. Kusan nan kuma akwai matsala wanda ake magana yawan mu'amala jama'a da makamai, wanda sun shiga wurare da yawa, kowa yawanci jama'a sun sa makamai a hannunsu. To a gaskiya wannan abubuwan sun taimaka kwarai da gaske wajen haɓakan wannan mummunan sana'a ta garkuwa da jama'a. Kuma akasarin ka duba yanzu abin ma yanzu da muke ji shi a wasu yanki na ƙasar nan, yanzu abin ya dawo kusan ma har kusan zan iya cewa ma yanzu baka ma ba ma yadda tsakaninka da makwabcinka. To a gaskiya wannan abubuwan na faɗa baya sun taimaka kwarai da gaske, musamman matsala tattalin arzikin ƙasa.
Yanzu ya koma sana'a kenan?
Yeah, to a gaskiya a masu yi sana'a ce tunda suna samun kuɗi mai ɗimin yawa, kuma in mamaki shi ne da yawa su kan yi su tafi. Sannan kuma kowa buɗe wanda ya kamata gwamnati ta sani. Mutanen nan ba suna abin da suke ba, suna yi ba, ana communicating da su ba da waya. Kuma an ce sannan kowace waya, kowace layi a yi rijista. To amma kaga ya za a iya ce wanda suka saci jama'a suna waya amma aka gane inda suke, har aka kama su? Kaga akwai matsala.
Ko a kwanakin nan ma sai da masu garkuwan suka ci karen su ba Abubakar a jiyan Adama da Taraba, a yayin da ma hukumomin tsaro ke cewa sun tashi tsaye. SBW misal da ke zama kakakin rundunar na 'yan sandan jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya, ya ko bayyana irin matakan da suka dauka yanzu.
Mun tashi tsaye ainihin domin mu tabbatar da cewa mun kawo ƙarshen irin waɗannan ayyuka. Kuma yanzu mun kawo sauƙinsa sosai, domin a cikin kwanakin nan mun yi nasarar cafke waɗanda muke tuhumar su da hannu a cikin waɗannan ayyuka na kama mutane domin barkuwa da su da kuma karɓar kuɗin fansa. To tun lokacin da muka fama sun zuwa yanzu waɗannan ayyuka irin na waɗannan 'yan ta'addan ya rage kwarai da gaske fiye da yanda da aka sani wannan kuma wani babban nasara ne wanda rundunar mu kai a wannan kwana.
To kaman kawai yanzu kaman mutane da kuka kama na masu garkuwa da mutane suna neman kudin fansa kaman sun kai nawa kawai yanzu?
Eh to kamar cikin wadanda yanzu da nake maka magana muna da mutum guda hudu a hannun mu. Kuma abinda ina so ka fahimta nan shine wadannan mutanen ba wai su ne kare su, suna da kungiya-kungiya wanda muna kira gang-gang kenan. To kaga kuma gang din ya kasu ya kai kashi uku, wanda yin binciken da muka riga muka yi muka fahimta cewa suna da kam-kam nasu, inda kuma suna kai mutane su aje su kafin su kai kudin fansa. Sun ma nuna mana kira mana sunaye waɗanda suka kama su suka kari fansa kafin suka kai kudin, wanda su ma muka kira suka zo suka tabbatar mana da haka, sannan suka tabbatar mana da inda aka kai, suka tabbatar mana da nawa suka biya, suka tabbatar mana da yanayin kwanakin da suka yi a hannunsu. To daga nan kuma bayan nan muke da sauran waɗannan members na waɗannan gangan din har yanzu suna nan muna neman su, domin da waɗannan suka shiga hannu wato su waɗansu yan kungiyan, kaga dole ne waɗanda dama da hannun su ciki za su fara gudu don su boye. Amma dai kamar yadda muka yi nasarar tattara wannan kudin iyakar gudun su, dole ne za mu nasarar kama su a kai shi.
Koma da menene dai wannan matsalar garkuwa da mutane domin neman kudin fansa dai ta zama babbar barazana a tsakanin al'umma a Najeriya. Ganin yadda a wasu lokutan akan take rashin sa, sai kaga waɗanda ma aka garkuwa da su sun rasa rayukansu garin kokarin ceto su, ko kuma idan aka dauki tsawon lokaci ba a kai wa masu garkuwan kudin fansa ba, batun da wasu ke ganin sai ko an hada kai da yan sa kai na banga ko kuma yan sintiri. Alhaji Ali Kwara, wani fitaccen mai yaki da bata gari ne a Najeriya, ya ce ai akwai ma buƙatar katun tana zuga game da irin waɗannan kungiyoyi na banga, yayin da ya ce su ma jami'an tsaron akwai bata gari da ake hada baki da su wajen ayyukan aisha.
Kamata a samu real hunters, yan ƙasa wanda ba su da laifi a jikinsu, wanda suka iya harbi. Amma yanzu kaga yanzu a nan numan an samu dismissal ko menene na soja, ya ce shi sarkin bakani. A wajenmu ma a Bauchi State akwai dismissal army, shi ma ya ce sarkin bakani. Daka duka M419 sun shigo suna ta cewa su maharba ne, maharba ne. Wal ba maharba ba ne, ka barin gaya ma kowane a garinsu ya san ɗan banga ya san baraye, kowane police ya shina, sarki ya shina, talaka ya shina. Don haka kawai sun fi ƙarfin mutane ne, saboda su mana gaskiya suna da sharp brain. Mafi yawan wanda ake nunawa ake kidnapping su repented amurabar, su suke pointin masu Fulani masu kuɗi suna kama ya'yansu, wanda kuma ga masu bindiga a jeji suna sace ya'yansu. A je a kama a sace, ba za a je a kamo ba. E jami'an tsaro akwai bad aid da suke beaten masu kyau, bata garin sun fi masu kyan baki, masu kyawun sun cika haƙuri, sun ga ƙasa ta ɓaci sun yi shiru. Amma duka an gwamnati ta shiga ta gyara police, ta gyara soja, a sa musu ido. Duk mazancen wani dan banga ko wani repented amuro ba ya zo gyara Najeriya, ƙarya ne. Da haka Najeriya tashi ta tsaya ta gyara sojanta da police ɗinta a gyara ƙasar nan. Amma in har za su bari, duka system ɗin zai lalace.
Koma da menene dai, fata ko shi ne Allah ka ƙarshen wannan matsala da ke neman gagaran kundila. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya.
musique et les dernières